'yan ta'adda cikin da kansu ni na nemi san uwayensu, kuma babu wani cikin shahararrun na cikin nasu wanda ban tura mishi ɗan uwanshi ba, ban tura mishi malumai ba, in roƙe shi in ce mishi wannan abin da kuke yi ba zai kai ku ko ina ba, ya kamata ku gan ƙasar ku.
Shugaba Muhammad Bazoum kenan a yayin taron da ya kira a ranar Juma'ar da ta gabata da nufin yi wa shugabannin al'ummar ƙasar bayani akan dalilan amincewar shirin maido da sojan Barkan da na Takuba zuwa nishiyar daga Mali. Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa ya sallami wasu kwamandojin ƙungiyar Boko Haram daga gidan taso, waɗanda kuma ya gana da su a fadarsa domin jan hankulansu akan munin abubuwan da suke aikatawa. A cewar shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Alhaji Nasir Saidu, matakin na shugaban ya yi daidai.
Doka ta ba shi wannan inci na yadiba ya gani ga matsayin shi na juji na farko Premier Magistrat da ake cewa. Yadiba ya gani duk wani ɗan ta'adda, duk wani mutum wanda sakin shi yana iya kawo alheri a cikin ƙasa, yana da hurumin ya yi shi. Kuma a matsayinmu na ƙungiyoyi na fararen hula masu tallafawa a samu tsaro, a samu kwanciyar hankali, muna ganin wannan mataki ya yi daidai, kuma ya kamata mutane su gane kuma su ƙara tallafa mishi domin ya ƙara samun ƙaihin gwiwa na cewa duka matakin ne waɗanda zai ɗauka cikin ƙasa, ‘yan ƙasa sun kama mishi.
Sai dai a nasa ɓangare shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kowa da dambacin Allah ya nuna rashin dacewar jin waɗannan kalamai daga bakin shugaban ƙasa, saboda a cewar sa magana ce ta sirrin ƙasa, duk da cewa ya yi amana da sulhu a matsayin hanyar warware kowane irin rikici.
Duk ƙasar da ya zamanto akwai tashin hankali, to shugaban ƙasa matsayin shi na shugaban ƙasa yana iya ɗauki abubuwa da yawa saboda ya kawo zaman lahiya, abubuwa waɗanda ma ba su saba ma tafiyar ƙasa, ba su saba ma dokar ƙasa, amma ba a faɗi. Shi dai mutum an kama shi an kai gaban kotu, sai ya zuzu ya yanke shari'a lokacin na shugaban ƙasa sai shi yahi, ana yi haka ne. Amma abin lokacin da zuzu bai yanke ba kuma kace kayi, kaga abin akwai matsala ciki, kuma abin bai da kyau cikin demokradiya. A ainihin kasar ta mu akwai inda lokacin da 'yan tawaye sun ka ɗauki makamai, ai an yi ta bayan waje, an yi abubuwa da yawa waɗanda ba su saba ma doka, amma ba faɗi ba.
Ministan bada horo da bunƙasa sana'o'in hannu Kasim Mamman Mukhtar na ganin alamun ana yi wa kalaman shugaban mummunar fahimta a wani lokacin da ya kamata dukkan 'yan Nijar su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da ke gabanta, in ji shi.
Ce ce ku ce ba shi ba ne ke gabanmu, abin da ke gabanmu shi ne mu waye gari a ce wannan matsala ta kasance tarihi ne. Wannan duka ya aka sake su ba shi ba ne mahiyal.
Wannan shine karan farko da shugaban ƙasa ke tattara shugabannin rukunonin al'umma domin yin bayani akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro, tun bayan da ƙungiyoyin ta'addanci suka kaddamar da kai hare-hare a ƙasar yau shekaru akalla 7. Kuma shine karan farko da ake shirin tuntubar majalisar dokokin ƙasa don neman izininta akan maganar girke sojan ƙasashen waje a Niger, duk da sukar da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun hamayya suka shayi a shekarun baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.